GK, uyazi now, uDJ wama exclusive.
Thank you. Look! Ulilili. Thank you. you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you. You want dub, and my shit bet, I shit fun. You go to one line, yeah.
Da 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 tana wala ta mon papa ta ta tunda no tala te ta pa ay ay tala de ta mon papa papa ay oy ay oy ay oy ay ita ke li felendo batane son de la talingi buze Talinti tiyo yai Yatembisa ngeke ngipule Ita keli hile ntombatane Ita keli hile ntombatane Ita keli hile ntombatane Son de la talingi puse Talingi tiyo ya Ya tembi sangege ngi puse Son de la nanangi puse Son de la nanangi puse Ae uya hi Ngayixoshelama Ntantana ubona mina ngayixoshelama Sekafuna lo mshini ngawuthathela uzuma Uzuma, uzuma Dok, ngayixoshelama Ntantana ubona mina ngayixoshelama Funa lo mshini ngawuthathela uzuma Ayi uzuma, ayi uzuma Uthi ufuna bani, uthi ufuna mina Uthi ufuna bani, uthi ufuna mina Ayi uthi ufuna bani, uthi ufuna mina Uthi ufuna bani, uthi ufuna mina Ayi uthi ufuna bani, uthi ufuna mina Uthi ufuna bani, uthi ufuna mina
What you funny?
Yeah.